sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 21 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kammala ganawar mintuna 90 da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka fara tattaunawa kai tsaye. Wani jirgin ruwan sojin New Zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa Tonga a yau Juma'a, inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin Pacific kwanaki shida bayan da mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa. Wani mummunan farmaki ta sama akan wani gidan yarin Yamal ya isa da diyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata, a cewar ma'aikatan ceto a yau Juma'a, biyo bayan harin bug cikin dare lamarin da ya tada rikici.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a jihar yammacin kasar Ghana wata gobara ta kashe akalla mutane 17 tare da jikkata wasu da dama.
Kauyen gaba ɗaya ya rushe da gawarwaki, mutane da dama sun jikkata.
Yayin da ake tare da iradin cewa gwamnatin Najeriya za ta cire tallafin man fetur, kungiyar kwadago ta kasar ta sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana ta adawa da cire tallafin a ranar 27 ga wannan wata na Janairu.
Kowa ya zo zai ce wai maganar zafi, yau a ce an cire, yau kuma dawo bayan shekara biyu kana maganar za a cire zafi, ba zafi ne ba ne. Darajar kuɗin mu ne da yake faduwa shi ne farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu. Saboda haka maganin wannan abu shi ne mu daina ma shigo da baitin a duka ta cewa gida kowa yana amfani da shi.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoton kubuto da wasu yara da ake zargin an sace daga arewacin Najeriya aka siyar da su a yankin kudancin kasar. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kammala ganawar mintuna 90 da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye. A wasu jawabai kafin fara tattaunawar ta yau Juma'a, kowannensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita. Shi ma Lavrov ya kyautata zaton cewa Amurka za ta zo da kwararren amsoshi ga damuwa da Rasha ke da su. Blinken ya ce Amurka ta himmantu akan bin hanyar diplomasiya, amma kuma ta fi ba da himma ga haɗin kai da yin gaggawa wurin ɗaukar tsauraran matakan mai da martani ga Rasha idan ta ci gaba da zaluntar Ukraine. Kasashen yamma suna buƙatar Rasha ta janye sojojinta da makaman yaki ne daga iyakar Ukraine, yayin da ita kuma Moscow take matsawa ƙungiyar tsaro ta NATO ta daina faɗaɗa ayyukanta zuwa gabashi da tsakiyar Turai, kana ta hakikance cewa ƙungiyar kawancin sojan ta ke saka ƙasar Ukraine a cikinta. Wani jirgin ruwan sojan New Zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa Tonga a yau Juma'a, inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin Pacific kwanaki shida bayan mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa. Yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa, an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na kasar Australia komawa saboda samun mutum ɗaya da cutar COVID-19 a cikin jirgin, lamarin da ke nuni da ɗimbin matsaloli ga aikin jin kai a ɗaya daga cikin kasashen da suka hana coronavirus shiga cikinsu. Ofishin jakadancin New Zealand ya faɗa cewa jirgin da ake kira HMNZS Aotearoa ya riga da ya isa a Nuku'alofa, babban birnin kasar. Haka zalika ruwan da jirgin ke ɗauke a cikin tankinsa zai iya samar da lita 70,000 na ruwa a duk rana ta Allah. Motocin dakon kaya na ma'aikatar agajin gaggawa ta ƙasa sun fara kwasan ruwan daga jirgin Aotearoa suna kaiwa, a cewar ofishin jakadancin a wani saƙon da ya kafe a shafinsa na Facebook. Aman wutar a Tonga Honga Ha'apai ta tashi ne a ranar Asabar da ta gabata da ta haddasa tsunami da ta lalata ƙauyuka da wuraren shakatawa a gabar teku, kanin ta katse hanyar sadarwar kasar mai al'umma kimanin 500,000, kanin ta yi sanadiyar igiyar ruwa a fadin Pacific. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata a cewar ma'aikatan ceto a yau Juma'a biyu bayan harin bam cikin dare lamarin da ya tada rikici. An bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a Sa'ad cibiyar 'yan tawayen Houthi yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tara gawarwakin kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna. A kudancin Hodeida kuma wasu hotunan bidiyo sun nuna gawarwaki a cikin buraguzai da wasu da suka tsira a galabaice bayan hari ta sama da rundunar hadaka a jagorancin Saudi Arabia mai goyon bayan gwamnati ta kai a lokacin da ta kwace cibiyar harkokin sadarwa a garin Nasa'ad. Asibitin garin ya karbi mutane kimanin 200 da suka jikata a harin na gidan yarin kana a yanzu ba su da wurin da za su karbi karin marasa lafiya, inji kungiyar likitoci masu bada agaji ta Doctors Without Borders ko kuma MSF a Faransanci.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Akalla mutane 17 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka jikkata sakamakon fashewarsu ababe masu fashewa da suka yi tahoma gama tsakanin motar kamfanin haƙar ma'adanai tare da wani babur da ya janyo hakan. Wannan masifar ta faru a wani ƙauye da ke jihar yammacin ƙasar Ghana. Ga rahoton da wakilin mu Hamza Adam ya aiko mana.
Karar fashewar ababe masu fashewa kenan da aka ce suna cikin motar da suka yi tahomu gama da babur. Hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 kazalika wasu suka jikkata. Wannan masifar ya wakana a matsugunin a fiye daura da bugusu a gundumar Christian Uni Valley da ke jihar yammacin kasar. A cikin wasu faifan bidiyo da suka yadu a shafukan sadar da zumunta da muhawara, an gano masu aikin ceto suna kokarin fitar da gawarwakin waɗanda sun kakon babu sakamakon masifar. Gaban gundumar Fristia Huni Valley Dr. Isaac Samani ya faɗa wa manema labaru cewar kauyen gaba ɗaya ya rushe. Ga gawarwaki mutane da dama sun jikkata, ya ce bayan tahomu gama tsakanin motar da babur ɗin gobarar ta tashi. To sai direban motar yana kokarin korar jama'a daga gurin da wannan al'amari ya wakana, amma sun yi kunnin kashi. Ya ce akalla minti 10 bayan gobarar ta tashi, fashewar ta biyo baya. Galibin waɗanda masifar ya shafa masu kallon abin da ya wakana ne. Ya ce a halin yanzu dai mutum 17 ne suka mutu, an kai wasu asibiti kuma mun kafa sansanin ba da agaji domin taimakawa waɗanda wannan al'amarin ya rutsa da su. Gaban ƙasa na nan a Dodankwa a Kofar Ado ya jajanta wa al'umman yankin musamman waɗanda masifar ta shafa tare da cewar ya umarci hukumar NADMO mai kula da annoba a Ghana da ta hanzarta samar ma al'umman ɗauki. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Yan bindiga daga kungiyar ta'addancin IS sun kai hari a barikin sojoji a Bagadaza ta Arewa mai yawan tsaunuka da safiyar yau Juma'a. Suka kashe sojoji 11 yayin da suke bacci a cewar jami'an tsaron Iraqin. Jami'an sun ce harin ya faru ne a gundumar Al-Azim, wani buɗaɗɗen yanki a Bakuba ta Arewa a cikin lardin Diyala. Nan take ba iya gane dalilin kai wannan harin ba, amma wasu jami'ai biyu da suka zanta da kamfanin dallancin labaran Associated Press sun ce mayakan kungiyar ta IS sun shiga barikin ne da karfe 3 na dare agogon yankin suka harbe sojojin Al-Lahira. Jami'an sun nemi a saka sunan su saboda ba a ba su dama a hukumance su yi magana akan batun ko kuma fitar da wata sanarwa ba. harin bazata da aka kai fiye da kimanin kilomita 120 daga arewacin Bagadaza babban birnin kasar yana ɗaya daga cikin hali mafi muni da aka kai wa sojoji Iraki a ƴan watannin nan galibi dai ayi nasarar murkushe kungiyar IS a kasar a shekarar 2017 ko da yake har yanzu suna ci gaba da gudanar da ayyuka a wurare da dama mayakan da suka fito daga bangaren musulmin sunni masu tsaurin aqida har yanzu suna gudanar da ayyuka da ke auna jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati da wasu gine-gine a ƙarshe a yau juma'a ka ta farin kamfanin man Faransa na Total Energies ya ce zai dakatar da aiki a Myanmar saboda mummunan cin zarafin bala'adama da sojojin kasar ke yi tun bayan da suka kwace mulki a cikin watan Fabrairu shekarar 2021 halin da ake ciki game da take haƙƙin bala'adama da kuma batun doka da oda da suke ƙara tabarbarewa a Myanmar sun kai mu ga sake duban lamarin kana ba za mu amince Total Energies ya ci gaba da yin wani taimako a kasar inji hukumar gudanarwar kamfanin Total ya janye daga rijiyar mai a tekun Andaman wanda ke bada wutar lantarki ga 'yan kasar Bama da al'ummar Thailand watanni shida na bayan nan bayan da lokacin kwangilarsa yake karewa kamfanin ya ce bai iya gano wata hanyar da zai aza takunkumi a kan gwamnatin sojan ba tare da dakatar da samar da mai da kuma biyan ma'aikatar mai da iskar gas ta kasar Myanmar wanda sojojin ke rike da ita ba sashen diplomasiyar kasa da kasa suna matsa lamba da kuma neman aza takunkumi a kan gwamnatin sojan Myanmar tun ba da ta yi wa hambarariyar shugaba Aung San Suu Kyi juyin mulki
a gaida babu yanku makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Duk da kwan-gaba-kwan baya da batun cire tallafin man fetur yake yi a Najeriya, kungiyar kwadago ta sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana ta adawa da cire tallafin da gwamnati ta ce za ta yi. A ranar 27 ga wannan wata da muke ciki wasu kungiyoyi da NLC ta tuntuɓa a jihohi sun ce a shirye suke to sai dai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawal ya kare gwamnati akan batun cire tallafin wakilin murya Amurka Madina Dauda ta yi nazarin batun zanga-zangar a wannan rahoton da ta aiko mana
Turka-turka da ya kunna kai a kwanakin nan akan batun cire tallafin man fetur ya sa kungiyar kwadago ta kasa zabura da ƴan uwanta da ke jihohi akan yin zanga-zangar lumana daga ranar 27 ga wannan wata na Janairu da muke ciki shugaban kungiyar kwadago Comrade Ayuba Waba ya ce duk wani yunkuri na cire tallafin man fetur a yanzu alama ce na kin jinin talaka kuma kungiyar ba za ta lamunta ba Waba ya ce kungiyar kwadago na adawa da shirin karin kudin man fetur ta bayan fage saboda ha'inci da rugujewar siyasar karin farashin man fetur da gwamnatoci da suka shude a Najeriya suka yi da kuma gazawar gwamnati wajen gyara matatun man fetur a kasar
kowa yanzu sai cewa magana subsidy yau a ce an cire yau kuma dawo bayan shekara biyu kana magana za a cire subsidy ba subsidy bane darajar kudin mu ne da yake faduwa shine farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu saboda haka maganin wannan abu shine mu daina ma shigo da mai din a dinka tashiwa a gida kowa yana amfani da shi
so yanzu ranar 27 za a tashi da yajin aiki a kasa baki daya
ba yajin aiki muka ce ba a fahimta ba yajin aiki muka ce ba mun ce za mu yi protest abin da ake kira zanga-zanga nan da malama na shi gyatta shine first step dama kuma shekara 20 da ya wuce haka irin wannan mukan fara ne akan cewa mun ki kuma nuna rashin yaddan mu shine mu yi wannan zanga-zanga sai dai da gwamnati ta ci gaba ta je ta aiwatar da wannan decision din turan ta aiwatar da shi fa turanin kuma kamar yadda aka saba za mu ci gaba da wannan yajin aiki da kuma zanga-zanga amma yanzu haka ba maganar yajin aiki
to sai dai a wani abu mai kaman mayar da martani shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fito fili karara ya kare wannan batu na cire tallafin man fetur da ya bada tabbaci cewa
shugaban kasa dai bai ce kowa za a cire tallafin man fetur ba kuma mun sani tallafin nan da ake bayarwa yana da tsanani kuma nauyi ne akan gwamnati kudi ne wanda za su iya makarantu da asibitoci da shi to amma kudin da ake fitarwa da sunan tallafin nan ina ga ba daidai bane ba gaskiya bane
amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijani ya tsokaci cewa
muna tabbatarwa da mutanen kasa wannan karan daban ne ba kungiyar kwadago ce kadai za ta shiga yajin aiki ba a'a gama garin mutane ne a yanzu da nake miki magana muna nan muna shirye-shirye muna tattaban juna haɗin kai da haɗin gwiwa da kungiyar kwadago da mu duk gaba daya wannan zancen janye tallafin mai yaudara da wasa da hankalin yayi yawa hajiya in ma sun babballa NNPC su je su babballa ta in kacacala ta za su yi su kacacala amma dai tunda mun san abin nan ba za su yi wasa da hankalinmu ba
bincike ya nuna cewa tsakanin shekara 2012 zuwa yanzu an kashe kusan dalar Amurka biliyan 9.5 wajen gyara matatun man kasar amma har yanzu shigo da tataccen man fetur ake yi daga kasashen waje Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda A Najeriya matsalolin cin zarafin bil adama na ci gaba da wanzuwa a wasu sassa daban-daban na kasar waɗanda suka hada har da safara da kuma satar kananan yara. Jami'an tsaro na DSS sun samu nasarar ceto yara hudu da ake tuhumar an sace su daga arewacin kasar aka sayar a yankin Kudu bayan shekaru 2 da sace su. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Cin zarafin bil adama na daga cikin matsalolin da ke ci gaba da dabaibaye Najeriya. Duk da fafutukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na yaki da matsalar. Sau da yawa mahukunta suna kamawa tare da ceto mutanen da ke fadawa tarkon masu safarar bil adama a sassa daban-daban na kasar kuma har yanzu matsalar ta ki karewa. Wannan karon yara ne su hudu aka sace, uku daga jihar Sokoto. Daya daga jihar Kebbi duk a arewa maso yammacin Najeriya aka sayar da su ga wasu iyalai a yankin Kudu sai dai jami'an tsaro na DSS sun samu ceto yaran shekaru 2 bayan da aka sace su kuma suka hannunta su ga hukumar hana safarar bil adama mai kula da shirin Sokoto domin ci gaba da bincike barista Abubakar Bashiru shine jami'in gudanarwa na hukumar mai kula da jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara
an sace su da nuhin araba su da uwayen su a maishe su iyan wasu gehen kudancin Najeriya an kasaishe su an kamaishe su iya can koda hukumar tsaro ta cike ta horin kaya ta ceto su kusan shekara 2 da sun ka wuce ko uku sun girma sun dan fara girma amma an maishe su in yamuranci ɗe suke sai pidgin English iya binciken da muka yi mun yi bincike mun kasa gano ainihin uwayen su saboda koda an ka dauke su suna yan kananan yara kamar wancan shi Allah ya sa shi mun gano uwayen shi uwayen suna zuru su kuma wadanga wanda ya dauke su da wanda ta dauke guda cikin su ba mu same su ba kuma muna nan muna bincike don jami'an DSS na Kebbi su sun kai investigating case din har sun kai arresting din mutanen da aka tuhuma da wannan da hannu a cikin wannan lamarin su tara aka tuhuma su tara din su hannu ko ba mu gano wa'ancan ba su bisa ga lahin da sun ka aikata zamu kai su kotu
tare da hukumar ta hannunta su ga gwamnatin jihar Sokoto kafin ta kammala bincike kuma mashawarcin gwamnatin Sokoto a haujin kare haƙƙin bil'adama Ubaida Bello ita ce ta karbe su
gwamnati za ta kula da waɗannan yaran za a ba su mazauni za a ba su kulawa za a ba su uwaye ma da za su kula da su tamkar uwaye da suka haife su a ba su abinci kiwon lafiya da ilimi har zuwa lokacin da na fitar gama na ta bincike aka tantance aka gano iyayen waɗannan yaran
kungiyoyin da ke fafutuka akan kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara na ci gaba da nuna damuwa akan har yanzu ana samun irin waɗannan matsalolin a Najeriya Fatima Khalid jami'a ce ta gidauniyar matar gwamnatin Sokoto Maria Tambuwal mai irin wannan fafutukar
yanzu duniya ta lalace babu wanda ake amince ma ko ni ana yi ana child trafficking sosai ana abduction sosai ana kidnapping sosai muna kira ga iyaye da Allah da Annabi da su kula
a shekarun baya ma an yi ta samun rahotanni na sata da kuma sayar da kananan yara musamman a kudancin Najeriya kafin matsalar ta fara yaduwa zuwa arewacin kasar abin da yasa kungiyoyi masu fafutuka ke ci gaba da jan hankulan iyaye da su ƙara kulawa da ƴaƴansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka
ministan harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara Kyiv babban birnin kasar Ukraine a wani mataki na jaddada goyen bayan Amurka ga kasar yayin da Russia take nuna alamun tana shirin kaiwa kasar ta Ukraine mamaya yau mutun da shirin zai mai da hankali akai kenan sunana Mahmud Lalo madalla to yayin da Russia ke ci gaba da tara dakarunta kan iyakar kasar da Ukraine sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine domin nuna cikakken goyen bayan Amurka ga kasar yayin wata hira da yi da wakilin muryar Amurka a birnin na Kyiv Blinken ya yi karin haske kan halin da ake ciki
Well, first we've offered Russia a clear choice
yace da farko mun baiwa Russia zabi ko ta haute wurin tattaunawa dan abi tafarkin diplomasiya ko kuma a gubza fada da kuma abin da ka iya biyo baya
confrontation and consequences on the other hand
a dai wannan makon mai karewa ne Blinken yake ran gadin yankin yayin da ake ci gaba da kai ruwan rana
as we meet today russia has ratcheted up its threats and
Blinken ya kara da cewa yayin da muka gana a wannan ranar Russia ta kara zafafa barazanar da take yi ta kuma tara dakaru kusan 100 akan iyakar Ukraine tana kuma da niyyar ninka wannan adadi nan ba da jimawa ba
which is a double on relatively short order
Minista harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yayi kira ga ƴan kasar ta Ukraine da su kwantar da hankulansu su kuma kasance tsintsiya madaurin ki daya
Naibishim dastagnanyam Rossiyi sogodni bude
Yace babban burin Russia shine su dasa fargaba da rashin yadda a zakatan ƴan Ukraine su kuma ruga zamu daga cikin gida matakin da suke so su dauka na farko shine kasara tattalin arzikin mu da hanyoyin hada-hadar kudaden mu
на розхитування нашої економіки, нашої фінансової системи.
Shi dai shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nuna godesa ga Blinken bisa wannan ziyara da ya kai musu wacce ta jankunne ce ga shugaba Vladimir Putin yayin da yake shirin mamaye kasar William Chelo mai fashin baki ne a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta US Institute of Peace
but I'm sure he would like to have President Zelensky or President Biden be intimidated by this massive show.
Yace na tabbata cewa yana so ne ya jefa fargaba a zakatun shugaba Zelensky da Biden ta hanyar tara dakarun su. Amma zuwa yanzu shugaba Zelensky da Biden sun fito karara sun bayyana cewa ba za su mika wuya ga wannan barazana ba. Sun tsaya tsayin daka sun nuna masa yatsa kuma ba sa jin kodar.
They have stared down President Putin. They have not blinked.
Bayan wannan ziyara ta Kyiv, Blinken ya dangana da birnin Berlin don haduwa da wasu takwarorin aikinsa a nahiyar Turai. Sannan zai karasa zuwa Geneva a yau Juma'a don ganawa da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov. Gabanin tattaunawar tasa da Lavrov, Blinken ya faɗa wa muryar Amurka cewa
On the other hand, the fact that we are meeting in Geneva.
Yace a gefe guda, idan aka yi la'akari da cewa za mu haɗu a Geneva don tattaunawa kan abubuwan da muka yi ta magana a kai cikin kwanaki 10 da suka wuce. Hakan na nuni da cewa bin hanyar diplomasiya ita ce kaɗai maslaha.
Diplomacy remains an open possibility.
A dai gefen kuma, a wani mataki na nuna goyon bayan Ukraine, tallafin Birtaniya da makaman yaƙi sun isa birnin na Kyiv a ranar Talata. Ciki har da wasu makaman kare har-haren tankokin yaƙi waɗanda aka ba Ukraine ta kare kanta ko da Russia za ta kai mata mamaya to a wannan labari ne daban kuma Amurka ta ci gaba da rike tallafin da take ba Sudan har sai shugabannin dakarun ƙasar sun daina kashe masu zanga-zangar adawa da juyin mulki an kuma mayar da ƙasa ƙarƙashin tubar tsarin mulkin farar hula kamar yadda wasu manyan jami'an diplomasiyyar Amurka suka bayyana wannan sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar na zuwa ne kwana biyu bayan ziyarar mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Molifi da sabon wakilin Amurka a Sudan da yankin Afirka na Horn wato David Satterfield ziyarar a cewar sanarwar wani mataki ne na tsamo ƙasar ta Sudan daga ƙangin da take ciki tun bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba kwace mulkin da dakarun ƙasar suka yi ya kawo tarnaƙi a shirin da ake na mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya bayan mulkin kama karya na tsawon shekaru 30 da ƙasar ta yi ƙarƙashin tsohon shugaba Umar al-Bashir wanda aka kifar da gwamnatinsa a watan Afrilun 2019 mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Fiyi tare da Satterfield sun gana da shugabannin fararen hula da na sojoji da kuma iyalan wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka shi. Masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma nishikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Cindy ta haɗa ainihin rahoton, sai Julie Letters Gresham ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karaso daga jihar Yobe. Yace salam biyoyi Hausa, muna fatan ziyarar gani da ido ta wuri biyu da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Kaduna da nufin kaddamar da wasu ayyuka da lalubo hanyoyin magance wannan matsalar rashin tsaro da ta'addaba al'umar jihar. Amma matafiya da ke bin hanyar Kaduna zuwa Abuja za a tattauna hanyoyin da za a magance su nan ba da dadewa ba, irin yadda lamarin a kullum sai kara fadada tamkar wutar daji. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Kabiru Muhammad Karaye da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Suka ce salam biyoyi Hausa, a yau mun shigo filin ne domin yin kira ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto ta taimaka wa Allah ta bude mana kasuwar mu ta garin Dandin Mahe wacce take ci ranar Asabar. Wadda matsalar tsaro ta sa aka rufe kimanin watanni hudu da suka wuce, mai girma gwamnatin jihar Sokoto ta kai wa Allah ka duba lamarin nan, saboda wallahi muna shan wahalar rashin cin wannan kasuwar. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce tilasta dokar zaman gida kan shari'ar Nnamdi Kanu da yan awarin Biafra ke shirin yi ihu bayan hari ne, wannan mataki ba zai hana gurfanar da shi a gaban kuleman ta saba ba. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna adawa da duk wani yunkuri na kara farashin man fetur a Najeriya, domin yanzu ma ya aka kare ballantana kuma a ce an yi hakan. Allah dai ya kyauta kawai za mu ce, kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba, domin mun fahimci cewa Allah kaɗai ke son kura amma ba masu awaki ba. Sai sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce fatan alheri biyoyi Hausa, harin da mayakan Boko Haram suka kaddamar da wani mummunan hari a ƙauyen Fiyemi a yankin Chibok na jihar Barnan Najeriya, abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baban laya takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ganawar mintuna 90 da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye. A wasu jawabai kafin fara tattaunawar ta yau Juma'a, kowannensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita. Shi ma Lavrov ya kyauta zaton cewa Amurka za ta zo da kwararren amsoshi ga damuwa da Rasha ke da su. Wani jirgin ruwan sojan New Zealand dauke da lita 250,000 na ruwa ya isa Tonga a yau Juma'a, inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin Pacific kwanaki shida bayan mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa. Yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa, an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na kasar Australia komawa saboda samun mutum ɗaya da cutar COVID-19 a cikin jirgin, lamarin da ke nuni da ɗimbin matsaloli ga aikin jin kai a ɗaya daga cikin kasashen da suka hana coronavirus shiga cikinsu. A ƙarshe, wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun ɓata, a cewar ma'aikatan ceto a yau Juma'a, biyo bayan harin bam cikin dare, lamarin da ya tada rikici. An bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a Sa'ad, cibiyar 'yan tawayen Houthi, yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tada gawarwakin, kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin babu ya kuma gari da yake na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma engineer mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.